feel on things.
Really, my
name. This is the real MMP.
That's why I can't do it, baby. So, you're catching the money. So ne arni nani masoya me alkuya tafiyar ki da bandar yamma ta hannu bemin da na ganta daga zuwanci nake ta misalaiya
Yeah, but I can't swim.